To jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Baban Jibrin ne ke sallama da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai maki Dole wanda ke zuwa muku daga kasuwar Maltwerp dake tsakiyar birnin Lagos. Shi da wannan kasuwa na kayan gwari ne da ake kawowa daga ciki da wajen Najeriya. Tare kuma nake da shugaban wannan kasuwa kamar da za ku ji daga bakin sa.
Sunana Abdul Usman. Chairman Kasuwar Maltwerp. Rahman Mashin Lagos. To wannan kasuwa da yake mu ma zuwa muka yi kamar da kuka sani ba wani muka ba ta ba a iyayen mai suka kafa wannan kasuwa wanda an kafa wannan ta fara ne tun daga can Ido kusan shekara 40 kenan da Ido ne aka fara tun wannan kasuwa aka fara kasuwanci da abin yi haɓaka kamar yadda masu bayani suke bayani a kasuwanci ya zama bakin cikin Ido a lokacin shugaban tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo wuce har wannan kayayyakin gwari suka haddasa huldo ko kasa wucewa. To daga baya ne mishi shugabannin kasuwanni a wannan lokaci da yana son ganin su a zuwan bara ko kuma dai a cikin limana ya ce musu wannan kasuwa ta ku ko kuma wannan kasuwanci naku ya haɓaka a Lagos ya kamata ku isa nan duba wani wuri da yake da girma kai da wannan wuri. Allah bashi sai mun gwamnati mu samu hannu a za a mun gurin da ya dace da kuku da wannan kasuwanci. To shi ikon Allah kuma su wa'annan iyaye namu hukumanci takalmi suka taho suka ringa duba wuraren da ya kamata a yi kasuwanci. Allah ya kaddara cewa wannan Maltwerp wannan kasuwa ta kasance. To wannan lokaci ne suka gano wannan guri suka gaya wa shugaban shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo a wannan lokaci suka masa bayanin sun ga wuri kuma aka turo jami'an tsaro suka zo aka duba wannan guri aka ce suna haka ne yanzu ku je ku nemo guri ku gyara shi a cigaba da kasuwanci. To kuma haka aka yi aka zo aka dinga nemo wannan guri lokacin daji ne ba komai ciki daga birai sai macijai sai zakuna da suke wannan unguwa. Cikin ikon Allah zuwa mutanen mu kuma Allah ya albarkaci wurin ya zama kasuwa babba yanzu kuma gashi nan ta zama international market wanda kayayyaki daga ko'ina a Najeriya ba ma Najeriya kaɗai ba ana kawo kaya daga Burkina Faso ana kawo kaya daga Ghana ana kawo kaya daga Cameroon ana kawo kaya daga Benin Republic duka kayan gwara ana kawowa wannan kasuwa mai albarka musamman daga arewacin Najeriya irin Kano Kaduna a saboda dukkan arewa gaba ɗaya ko'ina da ka sani ba inda ba zuwa da kaya nan Maltwerp. Lokacin kayan arewa ya zo kamar yadda muke cikin lokacin rani kayan arewa ne mafi yawa ake zuwa daga wurare daban-daban daga arewacin ƙasar nan sannan kuma idan aka koma lokacin ruwa kaya ya dinga zuwa daga nan abin fita irin su Odoba irin su Oyo duka tsakanin Yarbawa su ma kaya su ina zuwa wannan kasuwa. A Afirka mu na West Africa babu inda yake hidima ko kuma harkokin kayan gwari da yake wannan kasuwa ta mata Maltwerp market sannan kuma market domin annan ne ake sauke turorin albasa ake ciro an zo turorin tumatur da tattasai da albasa duk dai kayan da ka sani na lambu. To insha Allah mu nan kasuwa ta mata international market mu ne na ɗaya Afirka ko African country mu ne na ɗaya.
To ko shugaba zai ji mana yadda mu'amala take tsakanin ku da ainihin sauran masu sai da sayarwa musamman ƴan ƙasa da kuma baki.
Eh mu'amala ce mai kyau wanda an riga an saba kuma an san juna. Mu'amala ce wacce ake yin ta tsawon shekara 40 kamar da na ga maka kafo zuwa kafo wannan kasuwa ta mace an kai shekara 40 kenan. So abin ya koma ya kura fita daga kan iyaye ya koma kan jikoki inda daga kan iyaye ake yi da kakannin kakanni ko suka gada kuma aka zo ana ci gaba da harkokin kuma yanzu ana nan ana yi ba fashi Yarbawa na shigowa da wurare daban-daban Hausawa ma na shigowa da wurare daban-daban na Inyamurai da kowane ƙabila ana zuwa ana yin harkokin nan ta gwari suna kawowa kowane ƙabila na kawo wannan kayayyaki kuma kowace ƙabila na siya kuma harkoki ne waɗanda yake sun ƙarfi sosai zai dukkan wanda yake kasuwar nan alhamdulillah ya hankalin shi ya kwanta musamman a bisa yadda ake tafiya da harkar tsarin gwamnati ita ta daga wani da Lagos tana matuƙar farin ciki ta yadda muka samu kan garin ta yadda da an kawo masu yawan makin da kama an zaka wuce zaka samu matsala sannan da na kuwa mota yanzu an ma yi gari mai mota ma musamman BRT waɗannan manyan manyan mulkin gwamnati sun fi goma cewa ma su biyo hanyar mata kasuwa da bukan express kuma mafi yawan lokaci za ga ana akwai hold up akwai gusulo a express kuma nan hanyar kasuwa ba gusulo ba don komai ba domin mun wakan mu faɗa mun kuma yi mutane ka shaidi na cewa wannan kasuwa ba mu da wani guri da ya fi wannan kasuwa wannan kasuwa dole mu bi ƙa'idojin gwamnati har wanda nake na sarai ne ya kamata mu canza tsarinmu a daina sai da ka a bakin hanya a daina lulluɓe a bakin hanya a kuma daina sada ce da muka zo kowa da muka dinga mutane ke nan kuma Allah alhamdulillah da sun fahimce mu mun yi wannan abu Allah ya tumake mu yanzu kowa ya shigo cikin kasuwa da kasuwa da su ba duka ba za su yi kuma su yi alheri a cikin baki ɗaya kuma tun daga lokacin da muka yi wannan aiki na kasuwa kowa yake san barka a tare da jami'an gwamnati suna matuƙar farin ciki da wannan aiki da muka yi na tabbatar da cewa ba a samun gosulo ba a sadaka a bakin titi ba a lude a bakin titi ba kuma ba da ci sai ga nan gaskiya mun samu babban yabo daga wurin jami'an tsaro
yanzu ga ne tare da wani mai sayar da citta a wannan kasuwa kuma zai gaya mana sunansa da kuma yadda kasuwanci ke gudana na citta a wannan kasuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Tasir Umar wanda local gwamnati ina sai da citta da tafannuwa ina da shekara 19 bana harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya kamata especially ma irin wannan lokaci da muke ciki na yanzu mun samu wani shugaba yanzu a matuwa wanda ya yi muna bazata na farko dai ya inganta kasuwancin mu ta social media ta hanyar YouTube ta hanyar da baya da ta gabata ba mu samu wannan ba sannan ya inganta mu ya samu kasuwa wutace ga haske ga security light ga kuma security camera ya samu na mu za mu yi kasuwa ta 24 hours da daddare sai dai in ka gara ma ka rufe ka tashi ka tafi ina wa Allah godiya da wannan nasara da Allah ya ba mu
to koya mu'amala yake tsakaninku da sauran masu saye da sayarwa da ke zuwa daga sauran kasashe na yammacin Afirka
eh mun dan fuskanta dan kalubale guda daya kalubalen da muka fuskanta mutanen mu na Ghana da Kotano da Burkina da suke tsallakowa suke shigowa ta bodan Lagos suke zuwa suke sayan kaya inda muke to gaskiya dan wannan rufe boda da aka yi mun dan fuskanta kalubale ba kanan ba sabida buhu daya kafin a ce ya kai awade idireku ya ci kuɗin da suka naira 2,500 to wannan naira 2,500 din nan sabanin da muka wuce da su sai iya in mun je ko mota dai ne in mun je abin nan to lage abin nan bakin boda mu biya kuɗi mu tsallaka ko buhu na wane sai dai a yi mana zibilla abin da muke biya a mota naira 20,000 to yanzu sai zama nan mu akan caje mu sama da naira 300,000 akan mota kwana daya shine challenge din da muke fuskanta a yanzu a da kwastan ba sa tare a da migration ba sa tare ba amma yanzu muna fuskantar wannan kalubale ta wannan bangare kuma kayan mu ba bangaren su bane amma sakan sa idanu a nan sukan caje mu kudade wanda ba kuma kayan mu bai shafi kayayyakin da dokar kasa ta ce idan za a fita da su a kama su ba ina kira gwamnati mu a wanda suka shafi agriculture muke harkar kayan abinci wanda ba shinkafa muke siyarwa ba kaya ne masarufi wanda za mu siyo nasu mu sai namu to namu da ake fita da shi yafi wanda muke shigowa da shi yawa to muna buƙatar gwamnati ta sassauta muna ta jama jami'an ta kunne wannan kuɗi da ake tsazan mu a awadi idire ku da muke bi jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj wa'annan su farkada akan me da wa'annan ma'aikata akan aikin su da gwamnati ta daura su akai ba aikin mu na kama cika ba ba kayan gona ba ba batire ba ba kirka ba 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 wani abu ba muna bukatar gwamnati ta yaye mu da wannan takunkumi saboda kalubalen da muke fuskanta a gari
to da mu kuma tare da wata da suke sayi a wannan kasuwa
I'm yet to buy some goods from you. They were tomatoes, vegetables, and things. Irish vegetables is compared to garlic. So.
Kabe na mana sunan ta idan kuma take bayyana cewa tana sayan kayayyakin kamiya irin su tumatur da dai sauransu ta ba sa ruwa na dai kuma wannan shiri da kasuwa ta miki dole na wannan mako zai daga aya amma da shugabannin wannan kasuwa da kuma sauran yan kasuwa da masu ciniki a wannan kasuwa da kuma gidan Radio Murya Amurka. Naku Babangida Jibrin ke fatan a ci kasuwa lafiya.